Kaftin ɗin 'yan wasan Golden Eagles Nduka Ogbadi wanda suka kafa tarihi a shekarar 1985 lokacin da suka lashe kofin ƙwallon ƙafa na duniya na 'yan ƙasa da shekaru 17 yanzu kam suna cikin farin ciki. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ya musu alƙawari a wancan lokacin amma juyin mulkin da aka yi ya sa ba a samu cika alƙawarin ba, yanzu Allah ya ba da ikon cika alƙawari. Ubade ya ce jiya kawai yana zaune sai ga sako a kan wayarsa na hannu daga banki cewa kuɗaɗe sun shiga ajiyarsa ta bankin. Ubade yana mai cewa a madadin shi da sauran 'yan wasan suna godiya ga shugaba Muhammadu Buhari da ministan matasa da wasanni Solomon Dalong da Amaju Phoenix shugaban hukumar wasan ƙwallon ƙafa ta Najeriya a bisa wannan cika alƙawari da gwamnatin Najeriya ta yi. 'Yan ƙungiyar Flying Eagles da suka ci gasar nahiyar Afirka su ma an ba su naira 500,000. 'Yan ƙungiyar Eagles da kuma suka lashe gasar bara a Chile sun samu naira 1,200,000.